mummunar ambaliyar ruwan ta biyo bayan ruwan sama kama da bakin ƙwarya da aka kwana aka wani ana yi a sassan jihar Zamfara ta yi sanadiyar raba ɗaruruwan mutane da mahallansu tare da hallaka wasu mutanen a garin Gumi da wasu ƙauyukan da ke zagaye da garin cewar su al'ummomin yankin ba su ba ganin ambaliyar ruwa da ta yi musu ta'adi kamar irin ta wannan karon ba domin kuwa ruwan saman sun mamaye gonaki da gidaje tare da hallaka wasu rayuka da ba kai ga tantance yawan su ba. Muhammadu Bello wani magidanci ne a garin Lagumi ya bayyana irin yadda lamarin ya faru.
Wallahi abubuwan da suka faru tun da jiya aka ruwa Hawaii wal Sahiyat yau sannan ruwan nan muna ganin babu mu taba ganin kalayen su ba ana yi kamar da bakin ƙwarya sannan adadin gidajen da suka halaka sun shi karin gida 600 ko 700 sannan an samu hasara ta jirarraki duk inda ka sani muna da tandama ruwan sun zo sun mallaki gero kuma gero mu yana ba nan kuma cikin gidajen mu inda muka kuri da shi abincin da wancan na dajin shi na muka kallo kuma yau an wasa ya babu shi sannan muna cikin kalubale ba mu san halin da za mu shiga ba da haka akwai hadari gabas da makur da arewa.
Shi kuwa Masauri Lawali birnin Magaji wanda ɗane ga uban ƙasar ta gundumar birnin Magaji dake yankin Lagumi ya ce yankin nasu na birnin Magaji dabbobi da gonaki ne aka yi asarar su masu tarin yawa domin kuwa ruwan sun mamaye gonakinsu.
A gaskiya mutane da dama sun jikkata domin wasu wurare gaba ɗaya da dabbobinsu da iyalansu ma duka abin da nake son faɗa ma dai shi magana rayuwa dama spreading ɗin mun yasa mutum biyu amma yanzu guda ne ya kare ga hannu ya kare ga kafa ba cikin guda wasu yanzu an fa dai babu kowa guda wanda ya rufu amma dai sun yi jikkata wasu sun yi rauni da dama wasu wurare. Yanzu gaskiya ba kan da ake babu wanda ya rufu wanda aka tunanin yanzu ma su ma ne kuma yanzu an kokari an tura wasu wurin yanzu ta Allah ya taimaka ya dawo.
Honorable Aminu Nuhu Falale shi ne kanto mana karamar hukumar mulkin Gumi wanda ya ce sun kaɗu matuƙa da faruwar lamarin wanda ya ce tuni gwamnan jihar Dauda Lawal ya ba da umarnin a je a yi wa al'ummar jaje a kuma tantance irin hasarar da aka yi a sanadiyar ambaliyar ruwan.
Allah mai kowa mai komai ya kadace mu da tashi da ambaliyar ruwa a karamar hukumar mulki ta Gumi musamman a cikin garin Gumi da kuma wasu ƙauyuka na wannan karamar hukuma ta Gumi kamar Gayiri, Gamu, Daki Takwas, Gwalli, Falale, iyaka da dai sauran wurare a wannan karamar hukuma inda Allah ya kallace mu da mai da maiwar ruwa da faɗuwar ginoni da ruhewar gonaki da dai sauran al'amura.
Kowa yin sa muke yasin adadin gidajen da suka ruguje?
To gaskiya a halin yanzu ba mu cewa ga iya kiyasin gidajen da suka ruguje.
A bangaren na hukumar ba da agajin gaugawa ta jihar Zamfara wato Zema kuwa na samu jinta bakin daraktan kula da abubuwar iftila'i na hukumar Hassan Usman Dauran wanda ya ce lamarin sai wanda ya gani domin kuwa nan take ba za a iya kiyasa yawan gidajen da suka ruguje ba musamman a cikin garin Lagumi da kuma gano adadin mutanen da suka rasu sakamakon yadda ake samun sabanin lambar yawan mutanen.
Da na faru kan abun Allah da ya musu da abun ya yi yawa sosai wallahi babu inda babu wani gidan da bai fada ba almost more than half an samu matsala sosai wallahi.
Ko suna cewa gidan 600 suna ta gidan 100 ba ya kake kallon
wallahi ya ji haka nan ya ji
to ya ba to hasara rayuka
to hasara rayuka kuma wasu na ya cewa goma wasu na cewa tara ana dai nan ana yi saboda yanzu abubuwan ma su suna faruwa
ya ba tun ya da su mutanen garin suka tarbe ku domin jiwo abin da shaye su
to mutane kan gaskiya suna cikin wuce suna cikin bacin rai sosai kowa ya ji wannan dole ta so musu akwai matsala babba wallahi a gani
to ko akwai wani arbishi gwamnati za ku iya gaya mu al'umma yankin
to yanzu ai mu ka gani yanzu muna fita ambassador Ana Balagu to shi a executive secretary na hukumar ba da azumin gaugawa da in mun zo yanzu zamu fada mishi abin da ke faruwa kuma zai gani albashi ya tura ga ita gwamnati
yanzu a yanzu dai gwamnatin ta jihar Zamfara ta tura wata gawa zuwa garin Nagumi domin jajintawa al'ummar yankin da kuma tantance irin yawan hasarar da aka yi lokacin daukar mataki kamar da shugaban karamar hukumar mulkin ta Gumi ya bayyana. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura, murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.